man Lambert. So call me maybe.
I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, and now you're in my way. Your stare was holding, ripped jean skin was showing. Hot night wind was blowing, where you think you're going, baby?
I just met you, and this is crazy.
Da 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 da